a kokarin da take yi na kare jihar Oyo daga aikace-aikacen yan kungiyar asiri cultist a turanci da suka addabi makwabtan jihohin Lagos da Ogun. Rundunar yan sanda ta jihar Oyo ta kama ɗaruruwan mambobin kungiyoyin asirin domin hana su aukawa jama'ar jihar Oyo. Kwamishinan yan sanda na jihar Oyo Abiodun Odude ne ya shaidawa taron yan jarida hakan a Ibadan.
1 million boys and Indomie boys, and we are dealing with it. We have charged more than 500 of them scored.
Kwamishinan yan sanda na jihar Oyo Abiodun Odude ya ce suna maganin kungiyoyin asirin nan da ake kira 1 million boys da Indomie boys a cikin wata hudu da sun gabata sun gabatar da sama da 500 a kotu. Ya ce wasu masu aikata laifuffuka ne da ke fakewa da kungiyoyin asiri suna razana mutane da adduna da ma wasu muggan makamai akan hanyoyi. Muna kama su, muna maganin su, sun dan rage ta'asa. Kwamishinan yan sandan na jihar Oyo ya kara da cewa duk kungiyar asiri ta Badu Boys ba wai wata kungiya ce ta musamman ba, kungiyar asiri ce, haka ake kiran su a yankin Ikorodu a jihar Lagos inda suke cin karin su babu babbaka. Muna maganin yan kungiyar asiri duk inda mun kai tozali da su. Shi ko shugaban majalisar dokokin jihar Oyo Honorable Michael Adeyema ya ce majalisar dokokin jihar Oyo ta shirya don ko ta kwana a game da kungiyoyin asiri.
We are prepared for this kind of search.
Honorable Michael Adeyema ya ce sun shirya wa duk abinda zai taso na aikace-aikacen yan kungiyar asiri sun kare jihar Oyo. Honorable Adeyema ya ce za su yi haka ne da kudurin gwamnatin jihar Oyo da goyon bayan majalisar dokokin jihar Oyo. Su kungiyar Badu Boys dai sun dade suna aikata ɗayan aiki a yankin Ikorodu na jihar Lagos da jihar Ogun, wanda hakan ya yi sanadiyar halakar mutane da dama, a yayin da su ko kungiyoyin 1 million boys da Indomie boys sun yi ta wasar kuya tare da yin arangama da jami'an tsaro a jihar Oyo da ma wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
An jirge mu, mu mutu an jirge mu, ba mu da aiki, mu mutu ba mu da aiki, ba a ba mu, mu mutu ba a ba mu, mun bar su da Allah.